بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لها دي أشرين دشدا قوتهم ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشكرة دمو الآياد الذي هو لتقص ديدي دا شابقوي قوتهم سبتمبر شكرا ملادية تدبو بير قوم شابقوي وانا يشين مجلسينا قوم لقد كنجر انجر كسوسون كراتل التافن الفية العراقي في المصطلح وندا مكبن تحقيقي دا تعليكن مالم ainihin wato al-arabi ad-da'iz al-firyati hafizahullah. Muna karanta doguwar muqaddima wanda yayi akan abubuwan da ke da alaka da littafin, zamu tashi a shafi na 45 a wannan bugu na ainihin wato muassasatu daru maktabatu darul minhaj, inda malam yace lamba na 26 daga cikin lambobin littafai waɗanda aka yi ma'alfiya ɗin sharhi da su, yace hadiyatul mughith al-baqi ila mawarid alfiyati istilah al-hadith lil-iraqi. Hadiyatul mughith al-baqi, kyauta ta Allah al-mughith wanda yake wa mutane agaji, al-baqi wanzaje. Sai dai wannan sunan na al-baqi akwai maganganu akan shi game da tabbatar da cewa wato daga cikin sunayen Allah ne, kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah a karatun Zadul Ma'ad. Wannan littafi na Al-Sheikh Al-Sheikh Al-Muhaddith Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Hashtuki Al-Ma'ruf bi Al-Uhuzi. Wannan malami ya rasu jiya shekara 127 bayan shekara ta 1000, shekara ta 1127 wato kamar shekara 300 kenan da 11 a yau. Babban malami ne ba maliki, mutumin kasar Morocco, yana da littafai da yawa a harshen Larabci da ilmomin hadisi, shine yayin wannan sharhi. Haka malam yace lamba ta 27 nihayatut ta'rif bi aqsamil hadith adh-dha'if lil 'allama Ahmad bin Abdul Mun'im bin Yusuf al-Dam Nahawari, wanda shi kuma ya rasu da shekara 192 bayan shekara ta 1000 hijriya, kamar shekara 200 kenan da shekara 46. Wannan babban malami ne, ya taba rike ma mashiha ta Al-Azhar, wato kamar kace abin nan vice chancellor na jami'a Azhar. Babban malami ne masanin ilmomin hadisi da ilmomin tibbo da makamantansu. Wa huwa sharhul li arba'ati abyati min al-alfiya, wannan sharhin ya shafi wasu baitoci ne takaitattu kawai waɗanda suke magana mutadamminatan liqismi dha'if, baitocin da aka yi magana kawai akan hadisi dha'ifi su kadai wa sharhi. Wa minhu iddatu nusakhun makhtuta fi dar al-kutub al-misriya, akwai rubutun hannu da yawa, manuscript daban-daban na wannan sharhi a ainihin dar al-kutub al-misriya. Azahu ilayhi al-kittani Wazrakli, waɗannan malamai duk guda biyu a littafansu da al-imamu Az-Zarqali al-Kittani a Firasul Faharis da kuma Khairuddin Az-Zarqali, duka sun danganta littafin zuwa ga shi al-Allama Ahmad ibn Abdul Mun'im. Sai malam ya ce al-thamin wal 20 sharhu al-fiyati al-iraqi fi al-hadith lil al-Allama Yahya bin Muhammad al-Halabi al-ma'ruf bi al-masalikh. Al-Masalikhi ya rasu da shekara 229 bayan shekara ta 1000 hijriya, kamar shekara 209 kenan da rasuwarsa yau, Allah ya gafarta mishi. Babban malamin hadisi ne, mutumin kasar Halab a kasar Sham, masanin nahawu da sarfu, yana da tarjuma a cikin littafin A'lam na Zarqali da littafin Mu'jamu al-Mu'allifin na Rida Kahala. Sai kuma littafin mai lamba ta 29 Tuhfatul Baqi ala alfiyati al-iraqi Sheikh Abi Sa'id Muhammad bin Hussein bin Abdus Sattar al-Isra'ili al-Hazarawi, wanda tufiya ba'da al-mi'ati thalithati ashara lil-hijra, ya rasu bayan shekara ta 1300. Ma'ana ba a tantance rasuwarsa ba, amma dai an san ya rayu har zuwa farkon karni na 14, kamar shekara 138 kenan a yanzu. Allah ya gafarta musu. Malam ya ce wahiya ibara an ta'liqatin alal alfiyya, wannan wani wato dan tsokaci ne, ta'liqat ne ga jajjiru akan ita alfiyya din. Lakhasaha min ba'd ash-shurah, ya lakhaso wannan wato ta'liqat din daga wasu sharhohi daban-daban wanda ba nashi ba. Wazada alaiha, sannan ya kakkara wasu abubuwa. Wahiya wa qad tubi'at fi matba'ati al-Faruqi fi Delhi bil Hind, an buga wannan littafi a maktabatul Faruqi a kasar Delhi, wato birnin da ke kasar India kenan. Al-Thalathun, ar-raqmu al-Thalathun, sharhu alfiyat al-Iraqi fi mustalah al-hadith lil-Allama Abdullah ibn Ubayba bin Uyayba bin Aybiba amin Aybi bin Aybi ad-Dimani الشنقيطي المتوفى سنة 28 بعد المئة الثالثة عشر للهجرة. وانا مالمي من سنة عبد الله ابن ويبي سنة دي قاشنا ونئي أصل سنة أحمد ني عبد الله ابن أحمد سنة مالمي ني متمن كسر بنا ني كسر شنقطة واتونا مغرب كنان masani ne na ulumul qur'an da lugal arabiya, yana da littafai da yawa. Ya rasu jan shekara 130 a 1328, kamar shekara 100 da shekara 10 kenan, 110 insha Allah. Wa in ja'alahu ba'dhum min shuruhi bi alfiyati as-sira lil iraqi, yace ko da yake an samu wasu mutane, wani malami kaman malam Abdullahi al-Habashi a cikin jami'ul shuruhi wal hawashi, ya lissafa wannan littafin a matsayin sharhin alfiya ta al-Asira ta Iraki. Mun ji cewa Iraki na da alfiya ko kuma waƙe na zam har kala biyar, daga ciki akwai banda ita wannan alfiya ta hadisi, akwai kuma alfiya ta Asira. To wannan malami Abdullahi al-Habashi ya samu rafkan ruwa wajen lissafa wannan sharhi a cikin jirangiyar sharhohin littafin alfiyar sira maimakon alfiyar hadisi. Sai malai yace al-qawlul raqi ala alfiyati al-iraqi li-sheikh al-qadi Muhammad bin Idris al-Qadiri al-Fasi al-mutawaffa sanata 50 ba'da al-mi'ati al-thalithati al-hijra, wanda ya rusu shekara 1350, malam Muhammad bin Idris al-Qadiri al-Fasi nan kasar Fas, kasar Magharibi ita ma nan. Wannan da rasuwarsa yau shekara 88 kenan. Yana da wani littafi sharhin sunan Tirmidhi, kamar yadda Zirakli ya ambata a cikin littafin Al-A'lam Al-A'lam na Shaykhuddin Zirakli, wa huwa sahibul hashiyati ala sharh Zakariya allati taqaddama dhikruha, kuma yana da hawashi akan sharhin nan na Zakariya Al-Ansari wanda ya gabata. Sai kuma Al-Jawahir Zakiyya fi mustalahi hadith khair al-bariyya, وهو شرح على الفية العراقي للمحدث للشيخ المحدث عبد الرحمن بن محمد بن قاسم البوسيري الملقب بالأخضر المتوفى سنة 54 بعد المئة الثالثة عشر للهجرة. سيكما وانا لتافنا مالا المحدث عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم البوسيري تمن قسم مصر asalin shi basan haji ne dan kasar Tunisia kenan, amma ya zo na kasar Misra, ana mashi lakabi da Al-Akhdari. Ya rasu ja shekara 1354, Allah ya gafarta mishi, kamar shekara 84 kenan a yanzu. Kamar yadda na faɗa, mutumin kasar Sanhaja ne, babban malami ne wanda yake an ce ya shagaltu kwarai da ilimi da karantarwa da tada littafai da kuma darasi da bada fatawa da rubuce-rubuce. Ya yaye dalibai da dama daga cikin ainihin wato dalibansa sun zama malamai. Ya zauna kasar Tarablus ta kasar Libya, anan mayarsu Allah ya gafarta mishi. Sai kuma Mi'rajur Raqi ila Sharh Alfiyat al-Iraqi li Sheikh al-Jama'a bi-Ribat al-Fath al-Allama Muhammad al-Makki bin Ali al-Battawari al-Mutawaffa sanat 55 بعد المئة الخامسة الثالثة عشر للهجرة wannan shi kuma shine babban malamin hadisi da malamin ilmomin musulunci a kasar Ribat Ribat nan ta kasar Maghrib wanda ya rasu da shekara 1500 amin da 55 kamar shekara 83 kenan yanzu da muke magana Allah ya gafarta mishi babban malami ne mabaliki masanin fiqhu masanin hadisi malami ne na Allah Allah ya gafarta mishi wa huwa sharhun ghayr kamil yakifu inda ziyarati thiqat wannan sharhi bai cika ba ya tsaya ne a wurin bayani akan ziyarati thiqat malan yace wa minhu nuskhatani bil khazanati al amma bir ribat akwai copies guda biyu a ainihin wato public museum ko public library wurin aje kayan kilitafai da kayan tarihi a ainihin wato garin Ribat na kasar Tunisia din وقد حقق في رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا بالمغرب في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة أن يمش تحقيقي وأن مخطوط أينه وأن رسالة وأن تيسيس وأن يربط نا الدراسات العليا post graduate واتو ماسترز كنان كو بي اج دي أو تجامعة لأكيد جامعة محمد الأول بمدينة وجدة واتكي وأن غريب سنة مدينة وجدة malai ci gaba da cewa sai kuma hilyatut taraqi bi khatmi alfiyat al-iraqi li sheikh al-allamah al-muhaddith muhammad al-madni ibn al-ghazi ibn al-husni al-mutawaffa sanat 78 ba'd al-mi'ah al-thalithah lil-hijra wa huwa khatmun qayyadahu 'alayha 'inda khatmi tadrisih wannan wani malami ne shi kuma mutumin kasar Morocco ne shi ma wanda yana da littafai da dama a cikin daga cikin tafin shi akwai sharhin مختصر الخليل da kuma wani nazmu da yema littafin waraqat ta usulul fiqi yana ziyara sunan nan kusa wannan yaro 1959 kuma shekara 60 da suka wuce kenan equivalent to islamic calendar shine 1378 malami ne shahararre a zamanin sa Allah ya gafarta mai shi ya karanta da littafin ne a makarantar sa da ya gama ran da aka zo yin walima ko tatma da suke yi ta gama karatun to sai ya fito da wani rubutaccen ta'aliki da yema littafin a dunkule akan tarihin littafin da maganganu akan wasu masaloli da sauran su haka littafi juz'i guda sai sharh alfiyat al-iraqi fi al-mustalah li sheikh al-allamah al-muhaddith muhammad bin abi madyana ad-dimani ash-shamshawi ash-shanqiti al-mutawaffa sanata wannan na farkon na haihuwarsa ne haihuwarsa sanata 22 ba'da al-mi'ah al-thalithah lil-hijra sai kuma rasuwarsa sanata 96 ba'da al-mi'ah al-thalithah lil-hijra kaga wannan nan kusa rasu shekara 44 kenan da rasuwarsa yau Allah ya gafarta mai mutumin kasar Mauritania ne bashan kitse ne shi ma gashi nan mala yake cewa sunan littafin alfiyatu sharh alfiyat al-iraqi fi al-mustalah sunan malamin al-allamah al-muhaddith muhammad bin madyan ad-dimani al-shamshawi ash-shanqiti wace wa huwa makhtutun musawwarun mutadawal littafin rubutun hannu ne ba a buga shi ba amma ana ta photocopy ana yada shi muka lura duk waɗannan na ƙarshen nan mutanen Maghrib ne suka yi waɗannan ayyukan duba izuwa ga cewa dama mutanen Maghrib sun shahara da itina da kulawa da nusus wanda suke manzumat muka ce Maghrib nan muna nufin ƙasashe irin Libya Morocco Tunisia Algeria su ake cewa Maghrib al-Maghrib al-Arabi wanda da turanci suke ce musu North African countries to waɗannan ƙasashen mutanen ƙasashen nan suna da ba da muhimmanci kwarai wajen kulawa da karantawa da haddace nassoshi na waki sawa'un a ilmomin lughar arabiya ilmomin dirasatul islamiyya da makamantansu da haka zaka tarar har ƴan mata har matan aure ma a cikin gidajensu zaka ji duk sun iya alfiyan hadisi alfiyan nahau alfiyan sira mata suna daka ma ko suna bayaran su nono ko suna musu wanka ma kawai suna yi suna jin baitucin alfiya ba wani abu bane a gonsu al'ada ce a wajen su in fact wasu su lokacin da suka fara zuwa kasashen Makka sai da suka dinga tsorata Larabawa irin su kamar shi al-Muhammad al-Amin al-Shankiti mai tafsir al-Adwa'i fi Kitab al-Qur'an bil Qur'an komai da ka suke kawo shi haka suka saba da tarbiyyar karantawar su to zaka ga duk su ne waɗannan na baya bayan nan da suka bai wa littafin muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi da kuma yi mishi shari'a Allah ya gafarta musu sai malam yace as-sadis wa thalathuna ta'aliqun ala alfiyat al-iraqi lam yukmal lil-allama ahmad walad al-murabit al-murtiyani shi ma wannan mutumin kasan murtiyani ne wanda watin yana rayi hayyansu babban malami ne daga cikin malaman sunna malaman salafiya kasan murtiyani amma shi bai gama na shi kar mu manta shi kanshi wannan malamin da ke wannan ta'alika da shi ma mutumin wannan yankin amma mazaunin kasar Madina da haka babu mamaki dan kaji yana magana akan waɗannan ayyuka da irin wannan sura kaga tunda bai san nan kasashen mu ba zaka ga zai zo magana akan nazam wanda suke da alaka da alfiyar Iraki amma ba zaka ji labarin Misbahur Rawi ba na malam Abdullahi Ngolo wanda shi ma kuma nazam ne a musalul hadith yana da alaka da ire-iren waɗannan manzumat da haka zaka ga ya bada muhimmanci wajen abin da ya sani a environment din da ya taso ko kasar su inda ya rayu malam yace wa ba'd baya ga wannan da kaji gashi ya kawo lissafin sharhohi guda 36 wannan yana nuni zuwa ga wato muhimmancin littafin da yadda malamai suka bada kulawa akan shi fa hadha mantaha ilayhi tatabbu'i li shuruhi alfiyat al-iraqi wa hawashiha yace wannan shine iyakar inda bin diddiki na ya tike duban diddikin da nayi iyakar inda ya tike kenan dangane da sharhin alfiya ta iraqi da kuma hashiyoyi da aka yi masa wa qad qarabat al-arba'ina amalan ma baina sharhin wa hashiyatin wa tadhyilin kaga dai ayyukan sun yi kusa da 40 da abin da ya wuce 35 ya kusanci 40 sun yi kusa da 40 tsakankanin sharhi mai tsayi da sharhi wanda yake takaitacce da kuma ƴan tazilat wato ƴan ƙare-ƙaren bayanai watan kitin ko kuma nukat fitar da wasu fa'idoji fadlan anil manzumatil lati ja'at ba'aba banda kuma waƙe da aka yi na mustalah wanda aka yi su a bayan alfil iraqi wa atamadat alaiha wanda kuma waɗannan waƙe din sun dogara ne sun jingina ne da ita alfiyar iraki din a wuktabasat minha ko kuma sun tsakuro maganganun su da tsarin su da salon su daga gare ta sayati zikruha qariban kuma waɗannan manzumat waɗanda suka bi sahun alfiyar iraki malam yace za a zo a ambace su nan kusa mimma ya'kisu qimata hadhihi almanzuma alilmiya wanda duk wannan yana nuni zuwa ga darajar wannan littafi na waƙe a fage na ilimi wa yadullu ala madashtighalil huffazi wal muhaddithina biha yana kuma nuni zuwa ga yadda malaman hadisi manya-manya da malaman hadisi kanana duka suka ba da muhimmanci wajen kulawa da ita min waqti nazmiha ila al'an tun daga sa'ad da aka wato rubuta ta har zuwa yanzu da muke magana tun daga zamanin kaga ɗaliban malamin su suka zama sahun farko wajen yi mata sharhi to kuma gashi mun ji sharhi har zuwa mutanen da suke raye a yanzu kaga kenan tsawon silsilar shekaru wajen 400 tun daga karni na 10 zuwa yanzu karni na 14 a tsakiyar sa ba a gushe ba ana ba ta muhimmanci wajen karantawa da haddacewa da sharhi a yanzu kuma a zamanance zaka samu sharhohi waɗanda aka yi mata na bidiyo akan YouTube da makamantan su da sharhohi na murya zaka same su akan internet da kuma rera waƙenta da aka samu su suka yi banda kuma irin waɗannan ayyuka na tahqiqi duk wannan yana nuna zuwa ga muhimmancin ta da kuma yadda ta samu wato shahara tsakankanin dalibai da malamai manya-manya da ƴan kanana malam ya ci gaba da cewa wa qad nazamaha ila al-ana min waqti nazmiha ila al-ana wa yu'akkidu fil waqti nafsi asalataha bainal manzumati fil mustalah kuma wannan yana nuni zuwa ga originality na gartatta a tsakankanin sauran litattafan waƙe na mustala la yaziduha imtidadu zamani illa tatawulan wa shumukhan tsawon zamani dadewar zamani da tafiyar shekaru ba abin da yake ƙara mata sai ƙara ƙarfi da ƙara ainihin wato samun wurin zama wa sabatan da tabbata wa rusukhan da tsayawa akan kafafunta maimakon a ce tana tsufa ana daina yayinta wasu sababbi suna maye gurbinta sai zama ita take ƙara samun daukaka da falala akan sababbi tambihatu malam yace fadakarwoyi ga wasu fadakarwa wala alla min almunasabi ba'da sardi ma waqaftu alayhi min shuruhi alfiyat aliraqi an unabbiha ala ba'd ash-shuruhi allati rubama yukhti'u ba'd al-bahithina aw al-mufahhirina fayaj'alaha sharhan ala alfiyat al-mustalah al-iraqi yace bayan da nayi bayani akan sharuhin da aka yi ma alfiyat al-iraqi ina ganin ya dace kuma yanzu nayi tambayi na fadakar akan wasu sharhuhi na alfiyat al-iraqi wanda ba akan wannan alfiyat ta iraqi aka yi su ba akan dayar alfiyan ne alfiyatu sira amma ana samun wasu masu bincike ko masu yin index na littattafai suna kuskure sai su lissafa waɗannan sharhohi a cikin jeren giyar sharhohin alfiyar mustalah maimakon alfiyar sira wa inna ma hiya fil haqiqa mawdu'a ala alfiyatihi fi sira waɗanda kuma waɗannan sharhohin a bisa yadda abin yake a waƙi'insa an sanya su ne akan alfiyar sira ba akan alfiyal mustalah malam yace aw mawdu'a ala kitabin akhar la alaqata lahu bil alfiya kuma yazam an rubuta wannan sharhin ne akan wata alfiya can daban wacce bata da alaka da wannan alfiya li alla yugun dhalim anni lam adhkurha dimn al qa'imati as-sabiqa jahlan biha yace zan yi haka ne saboda kawani ya dauka cewa ban san da su bane shi yasa ban fada ba aw ghaflatan anha ku kuma ya dauka na rabka ne a ina sane kuma ina sane da cewa kuskure ne ma waɗanda suka sanya su a cikin lissafin sharhohin alfiya suka fada wahiya kattabi ga su na daya akwai sharhu alfiyat al-iraqi li zainuddin muhammad abdurrauf ibn taj al-arifina bin ali al-munawi ash-shafi wannan sanannen malami abdurrauf al-munawi mai littafin faidul qadir bi sharhi al-jami' as-saghir da sharhin shama'il al-muhammadiyya da littafai daban-daban babban malami wanda ya rayu a ƙasar misra a ƙarni na 11 zamanin daular usmaniya ta turkawa babban malami ne kowa yana jin labarinsa da littafansa da sharhohinsa ya rasu malam yace hijirar shekara 1000 da shekara 31 kamar shekara 400 kenan da 7 yanzu Allah ya gafarta mishi ذكره عبد اللطيف الحميم وماهر فهل في مقدمة تحقيق شرح زكريا الأنصاري على أنه شرح لألفية المصطلح ثم لم فهل ماهر فهل ياسين ونبب مالم حديث النقص إراك لشير أبو كان إيكين سا عبد اللطيف الحميم سوني سكا أمبشوانا لتافي أما تأين جيرنجير إيرك سكين جيرنجير شرحوهين ألفية a yayin da suke tahqiqin sharhin Zakariya al-Ansari na alfiya walakin hadha la yu'raf yace amma wannan sharhin ba a san shi ba a san munawi na da sharhi akan alfiya walam ara man nasabahu lahu min al-mu'arrikhin yace kuma ni ban ga wani malamin tarihi da ya danganta sharhin alfiya ta hadisi izuwa ga Abdurrauf al-Munawi ba wa inna mathabitu abin da yake tabbatacce a tarihin sa da zaka gani shine annahu sharaha alfiyat al-iraqi fi sirati bi sharhay cewa yayi ma alfiya ta iraqi sharhi har guda biyu kabirin ya mata sharhi babba yusamma ana ce da shi al-futuhatus subhaniyya wa sharhi al-akhar asghar minhu sammahu da kuma wani sharhi wanda ya karanta daga wancan yasa mai suna da al-ujala as-sunniyya gashi aka sama da yake cewa haqiqa sharhu al-kabiru fi rasa'ila shahadi rasaili shahadati darasati al-ulya wannan babban sharhin an yi tahqiqin sa an raba wasu dalibai wanda suke in postgraduate program an raba musu sun yi tahqiqin sa a matsayin aikin su na bincike bi jami'at ibn zahar akadir a jami'ar ibn zaharin a garin akadir shine agadas ke wanda yake kasar ainihin wato abin nan maghrib jami'a ce maghribiya wannan sabuwar jami'a ce an yi ta assistant ne an fara ta ne ma a 1989 nan nan kusa kamar shekara 18 kenan da suka wuce aka fara karantawa a jami'ar to a wannan jami'ar ne aka bai wasu dalibai dama suka yi aikin tahqiqin wannan littafi na sharhi babban sharhin alfiya tasira wanda Abdurrauf al-Munawi yayi wa sharhu as-saghir tubi'a fi riyad malan yace shi kuma kankanin an buga shi a kasar riyad a sanata 89 ba'da al-mi'ati ath-thalithati 10 a shekarar hijira da shekarar 1389 wato kusan shekara 50 da wani abu kenan wa yakhlutu ba'd al-bahithina fayadhunnuha sharhan wahidan wasu masu binciken kuma suna yin kuskure sai su dauka da wannan al-futuhatus subhaniya da kuma al-ujala sunniya duka sharhi ne guda daya na malam munawi kama waqali abdullahi al-habashi fi jami'i shuruhi wal hawashi kama yadda ya faru ga abdullahi al-habashi a littafin shi mai suna jami'u shuruhi wal hawashi to wannan ya daga cikin kurakuran da suka auku sai kuma kuskure na biyu mallan yace hashatu shaykh al-allama sultan bin ahmad al-muzahi al-misri al-shafi'i al-mutawaffa sanata 75 ba'da al-mi'ati al-ula ba'da al-mi'ati al-ashira li hijra wanda wannan shi kuma ya rasu da shekara 1000 da shekara 75 sunan shi sultan bin ahmad al-shafi'i al-misri wannan yace zakara hal ustazu abdullahi al-habashi bi annaha hashiya ala fathil baqi li zakariya al-ansari malam abdullahi al-habashi ya kuskure yace wannan hashiya ce da aka yi malittafin fathul baqi na malam abu zakariya al-ansari malam yace walakin alladhi fi khulasati al-athari wa hadiyati al-arifina wa ghayrihima amma abin da yazo a littafin khulasatul athari daritul arifina da littafin zirakli wato al-a'lam shine cewa wa hashiyati ala sharhi al-manhaj lil-qadi zakariya fil fiqh ash-shafi'i da yazo fadan littafin wannan malami sai ya ce da kuma wata hashiya da yayi akan littafin al-manhaj na al-qadi zakariya shi malam zakariya din mai littafin fathul baqi yana da wani littafi kuma daban akan fiqh na shafi'awa to shine wannan mutumin yayi wa sharhi da suka zo sai suka kalli cewa ai an ce abin nan hashiya ce akan littafin al-qadi zakariya kawai abin da yake cikin kwalwarsa shine littafin al-qadi zakariya shine ainihin wato sharhin alfiya ta iraki wa taqidu anna hadha huwa as-sawab yace ina ganin wannan shine daidai abin da ke cikin tarihin sa sai na uku mallan yace sharhu abil irshad ali bin muhammad bin abdurrahman al-ajhuri al-mutawaffa sanata 66 ba'da al-mi'ati al-ula mi'ati al-ashira lil hijra wannan ya rashi da shekara 1000 da shekara 66 yana da sharhi shi ma mai suna abin nan sharhi abul irshad wannan yace zakarahu dimna shuruhi al-alfiya المستلفه المصطلح الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ محمد الفهيد في مقدمه تحقيق فتح المغيث وان المعلمين سنيه تحقيق فتح المغيث ونن شرح موسوعي نا الامام السخاوي ابو الخير السخاوي رحمه الله في اتقين مقدمه ده suka zo lissafin da tatafan da aka rubuta na sharhin alfiya sai suka ambaci wannan littafin na ainihin wato abul irshadi ali ibn muhammad ibn abdurrahman al-ajhuri suka ce shi ma sharhi ne gare shi wa qala suka ce wa yusamma fathul baqi ana ce da shi fathul baqi wa yaqa'u fi mujalladain, yana zuwa a cikin mujalladi guda biyu. Malam yace wa ahala alal kittani wa umar kahala, suka kuma yi ishara, suka yi referencing da alkitani mai littafin wato abin nan kenan ar-risala al-mustatrifa khulasat al-akhir amin, da kuma umar kahala mai littafin mu'jamul muallifina, suka yi ishara zuwa ga waɗannan malaman guda biyu cewa a wurin su suka karantu. Fala yu'addi dhalika, wannan kuwa ba zai bada abin da ake nema ba. Fa innahu qala, domin a wannan wurin a wannan wurin, fa amma nasul kitani fala yu'addi dhalika, maganar kitani dai bata nuna haka. Fa innahu qala, dan cewa yi wa lahu sharhun ala alfiyati al-iraqi fi sir, kaga abin da ya faɗa ƙara yana nuni zuwa ga alfiyar siyar ce ba alfiyar mustalah. Wa mithluhu عبد المحب عند المحب في خلاصة الأثر هكا عورن المحب التاف خلاصة الأثر والذركلي في الأعلام لو كما التاف ذركلي الأعلام كنن وهو الصحيح هكا يقول أنا ما تشوى ألفية تسيرة ومنه عدة نسخ مخطوطة وأنا ما ينادى كوبيس نربوتن هنو ديوان wa ma kahala shi ko Umar Ridha kahala cewa yi faja indahu haka, ga yadda batun yazo a wajensa yace sharhu alfiyati alwafi kaza, haka yazo da alwafi fi mustalah alhadith fi mujalladaini a ta mustalah alhadith akan mujalladi biyu, sammahu ya kirayeta da sunan fath albaqi, wannan shine zo a cikin littafin mu'jamul muallifina na Umar Ridha Kahala, wa huwa tabi'un li Isma'il Basha alladhi nasaba lil ajhuri sharh al alfiya sharh al fiti al iraqi fi al hadith, wannan kawai yayi takalidanci da littafin ainihin Isma'il Basha wanda a cikin littafin na hadiyatul arifina sai ya danganta sharhi na alfiyar hadisi zuwa ga malam al-ajhuri. To anan kawai Umar Ridha Kahala ya kwafo ya sanya a littafin shi na mu'jamul muallifi, muna nan da shi a sama wannan mu'jamul muallifi ne, duk wannan tafin jama'a akwai shi a makarantar nan alhamdulillah. Thumma ja'a kahala fazada tina billah, sannan sai kahala kuma yazo ya ƙara dagwalgwala al'amari, zada tina billah karin magana ne na larabawa tun a jahiliya, ƙara mata ɓoruwa ko ƙara ma barna dawaki, ka zo ka ƙara lalata abin da dama ya riga ya jagwalgwale, kamar yadda ka san tabo ruwa ne jagwalgwalalle, sai kuma abin nan ko din kwababbiyar ƙasa amin ko dama an riga ta jagwalgwale, sai kuma ka zo sai ka ƙara mata ruwa ko ruwan sama ya zo ya ƙara sauka ya jagwalgwalata. To da ya zo kaga shi a can a cikin littafin Isma'il Basha cewa ya kawai sharhu alfiyatul iraqi fil hadith, yana da sharhin alfiyar iraqi, to cewa fil hadith kaga shi wannan shine iyaka kuskuren shi. Da Ridha Kahala yazo, Umar Ridha Kahala da ya dauko me kunya faɗa da lafazin a cikin littafin shi mujmul muallifin, sai ya ce kuma sammahu fathal baqi, sai ya ƙara akan wannan waham. Wa qad taqaddama anna sharh al ansari huwa al musamma bidhalik, mun ji cewa sharhin Yahya Zakariya al ansari amin shine sharhin da aka kiraye shi da wannan suna na Fathul Baqi, wanda mun ji daga cikin sharhohi mafiya gama duniya, saboda ya fi kama da littafi na aji na karantawa. Sai littafi na hudu wanda aka fada kuskure wajen ambatansa a cikin jeren giyar sharhohin alfiya hadisi shine sharhul Allama Muhammad al-Tayyib bin Abdul Majid bin Kairan al-Fasi al-Mutawaffa sanata 27 بعد المئة العاشر الثانية عشر وننشي ما ينا ده شرحي سننشي سنة مالهم محمد الطيب ابن محمد ابن عبد المجيد مالهم يتشي ذكره محقق فتح الباقي مالهم نسكتك ان فتح الباقي سو اينهم واتو ماهر الفهد سوسك امبتشي وعلى انه شره لألفية المصطلح للعراقي سكتشي wato sharhi ne na alfiyar mustalah tayinihin Zainuddin al-Iraqi bai da anna sawaba annahu sharhun ala alfiyati sira wanda kuma abin da yake daidai shine sharhi ne ga alfiyati sira ta Iraqi kama zakarahu tilmiduhu al-Kuhan fi firsatihi wal Zirqli wa ghairihima kamar yadda yake a wadannan wuraren wannan ya gama da bayani akan litatafai sharhuhi da aka yi wa litafin sai ce al-mandumat allati laha sila bi alfiyati al-Iraqi dama yace zama na magana akan sunan kusa ko litatafan da aka yi huta su waƙe bayan alfiyar Iraqi wanda suke da alaka da ita ko dai alaka ta kwaikwayon manhajin sa ko alaka ta jona alfiyar da wata alfiya daban ko makamantan su ja na'am
su wancan masu wancan wani
ishara akan kamar yanzu wannan kaga ya kwafo ne kawai a wani waje galibin su kwafowa suke a wasu masadir ko a tarjuma wasu malamai sai suka abin nan kawai shi ma kanshi wannan din yana nuni akan wasu ma bai gansu yes jaa ba'd al-hafid al-iraqi man nazama fi fann al-mustalah al-hadith fi fann mustalah al-hadith wa adla bi dalwihi fi an samu bayan al-hafid al-iraqi rahimakallah wasu malamai da suka zo suka yi waƙe su ma na nazmu a cikin mustalah su ma suka sanya gugarsu suka kwarfato daga wannan rijiya ta wannan ilimi wa zaharat manzumatun idda mutafawita fil jawrati wal quwwa aka sami waƙe kala daban-daban sun bayyana wanda ake samun zarceceniya suna darawa junan su wata ko wata kyau wata ta gaza wata karfi wata ko wata nagarta wata ko wata saukin lafazi wata tana da wahala wata tana da yawa wata kadan haka mutafawita zarceceniya mukhtalifatan fi tuli wal qasari sannan tsayinta da gajarta sunan ma sun bambanta wata da yawa fiye da baiti dubu wata dari kaza bina'an ala tabayuni maqasidi nadhimiha wanda hakan ya biyo bayan bambancin manufar masu rubutun wani yayi nufin ishabi wani yayi nufin ikhtisari wa tafawuti manazilihim fil ilm da kuma bambancin matsayin ilimin su wani gurgurdan kowa gurgurdan ilimin su gurgurdan irin abin da zai iya fada gurgurdan baiwar da Allah ya masa walladhi yahumuna min dhalika almanzumatu allati laha ta'alluqun bi alfiyati al-iraqi abinda muke so mu bada kulawa akan shi anan shine manzumat kadai wadanda suke da alaka da alfiyar iraqi wadanda suke a imma an tariqil istimdad minha ko dai ya zama sun tsotso bayanai daga alfiyar iraqi aw mu'aradatiha ko kuma suna cin karo da ita suna mai mata da martani akan wasu abubuwa aw aljam'i bainaha wa baina ghayriha ko kuma ana daukan alfiyar iraqi da wata alfiya a hada su a wuri guda aw ikhtisariha ko takaita yawan baitocinta min ajli tawdihil atharil baligi alladhi ahadathathu alfiyatul iraqi fil manzumatit taliyalah ice ina yin wannan abin ne dan nuni zuwa ga tasiri wanda ya kai matuka wanda alfiyar iraqi ta bashi akan sauran rubuce-rubucen waƙen da aka yi a musala bayan ta wama kana laha min as-sada al-wasil da kuma ta samu ainihin wato daguwar muryar ta mai fadi alladhi dhalla yataraddadu abra al-qurun wanda echo din muryar ta ya ci gaba da wanzuwa tsawon zamanna wa sana'ridu lidhalika fima yali zamu zo mai magana akan wannan abun gashi tafi na daya akwai rawatul i'lam libn marzuq al-hafid wanda an yi magana akan shi a baya wa qarsa bakal kalamu alaiha wa anna ibn marzuq al-hafid kuma cewa wannan malami wa huwa tilmidun nadib dalibi yake ga Zainuddin al-Iraqi jama'a fiha baina alfiyat ibn al-Liyon at-Tujaybi wa alfiyat al-Iraqi fi 700 wa 1000 bait ya gwama tsakanin littafin ibn al-Liyon ne da kuma littafin malamin sa Iraqi a cikin baiti guda 1700 qala fi awwalihi ga abin da yake fada a farkon ta yake cewa alhamdulillahi ala uzman ni'am hadiyu muhammadin hadiyun a'am hadiyu muhammadin hadiyun a'am bayyana lin nasi alladhi qad anzala min alkitabi bi tariqihi al-ula falaysa min siwahu ma sabilun ila al-huda wa ila al-huda qad qalahu ar-rasul humal ladhani la yadhillu man tabi'a amrahuma wa la yadhiqu fastami' yace alhamdulillahi ala udhman ni'am guriyar tabbata ga Allah ubangiji akan ni'imomi masu girma hadiyu muhammad tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa hadiyun a'am tafarki ne wanda yake ya game komai bayyana lin nas shi annabi din sallallahu alaihi wasallam ko kuma tafarkin ya bayyana wa mutane alladhi qad unzira abinda aka saukar musu tafarkin manzon Allah yayi bayanin abinda aka saukar mutane milal kitabi a cikin alqur'ani bi tariqihil ula ta hanya wacce ke madaukakiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a maganganun sa da aikin sa da sauransu falaysa min siwahuma sabil babu wani tafarki wanda yayi wannan cibiyin nan wato alqur'ani da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilal huda zuwa ga shari'a babu wani tafarkin zuwa ga shari'a sai su biyun nan qad qala hur rasul haka shi manzo din ya fada taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati a wata riwaya ko humal ladani la yadhillu man tabi' amrahu sune qur'ani da hadisi wadanda duk wanda ya bi umarnin su ba zai halaka ba ba zai bata ba Allah ka samu a cikin masu qur'ani da hadisi wala yazihu kuma ba zai karkace daga tafarki madaidaici ba yace fastam ka ji wannan karki to cikon abu na uku shine bisa fasarar magabata ila an kala haka dai ta wannan zance ibn marzuki ha yana cewa wa ba'du fal abdul haqirul marmuq li rabbihi muhammad ibn marzuq yaqulu mimma qad qadallahu al qadir wa ma bihi mannun min in'amin khatir anni qara'tu ma asadatin ula fil fanni min ilmi al hadith dhil hula نظام شيخنا العراقي العراقي الزيني ثم نظام ابن ليون الليل يجي اما بعد bayan haka fal abdul hakir al marmuq wannan bawa wanda yake makasanci wanda yake ainihin wato mai rauni shine daga rikka li rabbihi wanda yake da bukata zuwa ga ubangijin sa muhammad ibn marzuq badali ne ga al abdul Muhammad dan Marzuq yaqul yana cewa mimma qad qadallahu alqadir wannan abin da yake fada da wannan aikin da zai abin da Allah ya kaddara ne wa ma bihi mannun minin amin khatir da kuma baiwa Allah wanda Allah yake da baiwa wata ke mai matakar girma shine khatir ana anni qara'atu jawabu yaqul din wato maf'ul alqaul yace lalle ni mun karanta ma asadatil ula da wasu manyan mutane masu daraja wasu sayyidunoni da yawa mun karanta fil fanni min ilmil hadith dhil hula fannin ilimin hadisi wannan ilimin wanda yake ma'abocin kawa mai daraja mun karanta nizama shaykhina waqan malaminmu al iraqi zaini iraqi din wanda yake cewa zainuddin thumma nizama ibn liyon al-laini da kuma nizam wato waqan ibn liyon at-tujaybi na karanta duka guda biyu thumma yaqulu sannan yake cewa fa za kama jarra'ani ala nizam yakunu rabi'a qawaid at-tamam bi zain zain ad-din qad tazayyana wallina min ibn liyon tafaqa atqa yace fa za ka ma jarra'ani wannan abin shi ya jani zuwa ga ala nibani na tsara wani waƙe ya kunu rabi'a qawaidit tamam ya zama shine na hudu akan ka'idoji na musalahu su cika wato tun daga kan asalin littafin da waƙen da shi iraki yayi da waƙen da liyon yayi kaga uku kenan sai kuma na hudu din nan yace bi zaini zainuddin qad tazayyana wannan waƙen nawa ya samu kayan kwalliya daga jikin ainihin sunan Zainuddin kulliya addini shi malam Zainuddin din ko zamu zo mu ji bayani akan ire-iren waɗannan suna waɗanda malamai suna tsoratawa game da su duk da a zamanin mutaakhirina to sun shahara ƙwarai Zainuddin Nuruddin Badruddin Yahya menene Sharafuddin da makamantansu al-Imam an-Nawawi kamar yadda aka rubuta a tarihin sa ya kyamaci a ce mishi Sharafuddin kuma yace la aj'alu fi hillin man sammani bi duk wanda yace mun Sharafuddin Allah ya isa shine ma'anar la aj'alu fi hillin yadda muke cewa da Hausa Allah ya isa malaman tarihi suka ce tsabaragin tawalu ne yana ganin shia za a ce shine sharafuddin ko kuma duba zuwa ga asalin ma'anar cewa addini dama da daraja shi tun kafin a haifu Nawawi haka kuma bayan daraja shi tabbata bayan mutuwar Nawawi a daraja addini ba ta bushe ba haka Ibn Taymiyyah shi ma an hakaito cewa yana kyama a ce mishi taqiyuddin wannan da ake cewa Ibn Taymiyyah taqiyuddin shi ma yana kyama waɗannan malaman guda biyu musamman an hakaito haka game da su amma ya riga ya baza duniya musamman a wannan zamanin nan daga bayan mi'atil khamisa ana cewa wanda aka fara sanyawa sunan shine Abu Ishaq al-Isfirayini Ash-Shafi'i mai littafin nan na usulul fiqi babban malamin nan shi aka fara cewa ainihin wato Sheikhul Islam da kuma irin waɗannan sunayen na cewa kazaddin 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 wallahu a'lam to kaga su a zamanin su ba akan sa su ne a matsayin alqabu mutum yana da sunan shi Ahmad ibn Abdul Halim Yahya ibn Sharaf wannan Iraki na da sunan shi Abdul Karim sai a ce wanan addini to amma mu yanzu shi kada yake sakawa musamman mala a wajen dangin ku malam mutanen mai rubawa ba sa iya kashi kenan shine kawai sunan zaka ji ko sunan mutum Sharafuddin Zainuddin Nuruddin Waliyuddin Qasduddin Imaduddin Qamaruddin Kamaluddin Tamamuddin zaka ta ji kowa din ana aka mutane suke sakawa ni shi sa je muke karatu akwai masaloli jama'a da yawa akan sunaye ba sunaye mutane da ake saka musu akwai masailu da yawa akai sai dai kawai Allah dai ya sa mu dace to kuma so ake mutun ya zama sunan shi mai kyau ne saboda ranar alkiyama da shi za a kira ka kaga aka kira ka da sunan mummuna taren kiyama tun daga wurin kaga za ka yi samun matsala dan in mala'iku suka fara cewa ya akai sunan ka ya zama haka Allah shi kyauta وهكذا يسير ابن مرزوق في نظمه غير بعيد عن ألفية العراقي هكا ابن مرزوق يتفي أكن ونن واقي ناسا باتر دياني سنتسلي عراقي با فهو يذكر أنه قرأها مع سادات من أهل الفن يبعد اللاباري كما يدعى كجاء واقيا شوى سنكرن تلتاف شيد وسمع لمي ثم يشير إلى أن نظمه اكتسب الزينة من نظم شيخه زين الدين العراقي يكما بينا شوى waƙin nashi ya samu kulliya daga kulliyar sunan malamin shi mai suna Zainuddin al-Iraqi rahimahullah wa qad sabaqa al-qawlu aidan annahu la khasm min ar-rawdati al-manzumata amanzumatan samaha al-hadiqa mun ji kuma a baya cewa wannan waƙin da yayi kuma ya ƙara rairaye shi wannan ar-rawda wato fadama mai girma sai kuma ya hadiqa ya karamar fadama wa lam takhul hiya bi dawriha min ihaati al-fiyat al-iraqi ita ma waccan din a yanayin ta ita ma bata tsira daga ihaat wato alaman kaji abin nan dandanan ko alamar kanshin wato alfiya ta iraki ba iha shine nuni cikin nishadi ko akaikaice fa min zalika ma zakara fi akhirha bi annaha wa illam yatayassar nazamuha fil madinati nabawiyya abinda ya ambata a ƙarshen ta cewa duk da yake ita ba a samu halin rubuta ta a Madina ba wanda alfiya Iraki a Madina shi ya rubuta ta ta samu sharaf dan cewa a rubuta ta a Madina malaman wannan kasashen na Misra a wannan zamanin musamman suna da wannan dabi'a kaman wannan Mirodul Onuf shi ma haka yi limamin rasuli min al-ahl wal mata'i wal walini walini da sauransu sukan je Madina su zauna sai mutun ya rubuta littafi a Madina tun ma da ta tun da can kamar da Bukhari tsakanin Makka da Madina ya rubuce shi da sauran wurare kamar da abin nan muka ji daga abin nan Ibn al-Qayyim shi ma haka da sauransu suna ganin falala mutum ya je zauna a Madina yana ibada yana zuwa rauda yana karatu yana nazari yana rubuce suna ganin falala haka to sai ce to duk da shi bai samu halin zuwa Madina ya rubutun ba wala kutibat laha hatai kalmaziyya misali alfiyati da sheikhi yace kuma bata samu irin darajar da alfiyan malamin shi ta samu ba fa inna fil haqiqati muntamiyatin ilaiha yace to ai tana dangantuwa zuwa gare ta kamar kanwace ko ya gare ta wa akhidatun min ilmiha kuma ta kwasa daga ilimin alfiyar iraki din sai yake cewa fa kummilat walhamdulillahi ala ma manna min in'amihi wa khawwala في فاته الثاني مع العشرين ba'da 800 yaqina in lam takun bi taybatin qad nuzimat fa innaha li ilmiha qad intamat yace fa kumilat an gama wannan littafin walhamdulillahi ala ma manna ina godewa Allah akan baiwar da ya muni min in'ami na ainihin baiwace baiwacen sa wa khawwala da abinda Allah ya karkato mun shi na ainihin daraja da falala fi fatihi thani abudewar rana ta biyu ma'al 20 rana ta biyu tare da 20 kamar a ce 22 ga wata kenan ko wato wayewar garin 22 ga wata ba'da 800 yaqina 22 shekara ta 22 bayan 108 illam yakun illam takun bi tibatin qadnudhim yace kuma ko da ta kasance ba a je aka rubuta ta a kasar makka ba innaha li ilmiha qadin tamat to tana dangantuwa zuwa ga ilimin waccan yayin ta ta kokwata ta sai ya ainihin wato nuna wannan abin nan wato samuwar falala zuwa gare ta ta haka ya kai awa daya da muka fara katun nan to bari mu saurara an insha Allah sai mu tashi akan gaba na alfiyatu siyuti ya Allah yake mu darasi mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ma ku zuwa insha Allah gaba mai wannan tunbusi